من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 8 ga watan al-Muharram shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da hudu ne ko uku uku ne ko hudu uku ga watan 7 shekara 2025 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hikbatun min at-tarikh wallafar al-Sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis alayhi rahmatullah a ƴan uwa idan ba a manta ba idan za a iya tunawa da kyau darasin mu na ƙarshe a cikin littafin mana cikin al-mabhath ath-thalith ne المبحث الثالث أهم الأحداث في خلافة أبي بكر الصديق ما في أهم من أبو بكر تكفارو كركشن خليفة خليفة أبو بكر الصديق الله كارا مسير دا وندا قبل دمشي تتونا سوني ياكن دأكنا مسور الدا أكنيكو حروب المرتدين ko qitalul murtaddin ya karma suridda kada kuma ta bayan an gama ya karma suridda sayyidina abubakar siddiq Allah kara masa yarda ya kuma kafarun dunoni wanda za su kai farmaki zuwa ga wasu wanda suka yi da'awar annabta to mun karanta kamar mutum uku daga cikin su akwai al-aswad al-ansi wanda shi ta kansa muka fara wannan na garin yaman yana ɗaya daga cikin wanda suka yi da'awar annabta sannan akwai Tulaihatul Asadi wanda sayyidina Abubakar Siddiq ya tura masa Khalid ibn al-Walid ya gama da shi bayan shi kuma akwai Sajah ita Sajah ita ce wannan matar da ta ce ita ma annabiya ce in za ku iya tunawa ko yawa to ita ma kaga dai an gama da ita wanda da ƙarshe Musalimatul Kazzab ya aure ta ko yawa suka sulhunta kuma ya aure ta ta zamto mai ɗakin sa sannan akwai kabilar Asad da Ghazafan dukkanin su sayyidina Abubakar Siddiq ya tura an yake su yau inda zamu tashi insha Allah ta'ala shine Banu Hanifata wa ma'rakatul Yamama Banu Hanifata wa ma'rakatul Yamama kabilar Banu Hanifa da kuma gwabzawa ko gumurzu da aka yi na Yamama al-Yamama din sunan gurin da aka yi wannan yaki ne su Banu Hanifa su ne ƙabilar Musailimatul Kazzab wannan wanda ya da'awar annabci tun lokacin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to ƙabilarsa ita ce Banu Hanifa ita ce ƙabilarsa al-Yamama ɗin kuma sunan garinsu ne ko sunan nahiyarsu ko yankin da suke da zama a wajen to wannan shi ne inda za mu tashi kowa ya ga wajen aiko yawwa to kafin mu shiga karatu kai tsaye zai yi kyau kwarai da gaske mu dan juya kadan mu kalli wane ne Musailimatul Kazzab domin a kissar Banu Hanifa ba za ta cika ba idan ba a yi magana akan Musailimatul Kazzab ba domin shi ne madugu uban tafiya na yakin gaba daya Ibn Thumama Ibn Kabir Ibn Habib Al-Hanafi Thumama a babansa ne Kabir kakansa ne Habib kakansa ne Al-Hanafi kuma sunan kabilarsa ne Banu Hanifa kaga wanda ya fito da kabilar sai a ce masa mai Al-Hanafi kenan mutanansa suna ce masa Rahman ko Rahmanul Yamama wai mai rahamar Yamama mai rahamar garin Yamama haka suke kiransa ɗaya daga cikin sunaye da suke kiransa Muslimatul Kazzab ɗaya ne daga cikin wanda suke iddia'in annabta tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa na dan ciro mana tarihin sa kadan daga cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad na Allama Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah da kuma littafin Al-Bidaya wa Nihaya na Malam Ibn Kathir alaihi rahmatullah Malam Ibn al-Qayyim yace qala Ibn Ishaq babban malamin sira Muhammad Ibn Ishaq yake cewa anna wafda bani hanifata haqiqa tawagar banu hanifa mutanen banu hanifa su mutanen muslimatul kazzab kenan ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa khalafu musailamata fi rihalihim sai suka kyale shi musailima a wajen ababan hawan su domin ya kula musu da su ya musu gadin su wannan ya faru ɗan uwa a shekara ta 9 bayan hijira shekarar da ake ce mata amul wufud shekara ce da mutane suke ta zuwa daga gurare mabambanta juna suna karɓa addinin musulunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin kananan ƙauyuka da suke kewaye da garin Makka da wasu da suke da nesa sun rinka tattaki a cikin kungiya suna zuwa wajen annabi suna karɓa addinin musulunci ba tare ma da an kai musu hari ko an yake su ba ita ce ake ce mata amul wufud shekarun da aka yi ta zuwa ita ce Allah subhanahu wata'ala ya ishara a cikin suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi mai afwaja sai ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabinsa idza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zo maka wal fathu da kuma budin sa wa ra'aita an-nasa a lokacin kaga mutane yadkhuluna suna shiga fi dinillahi cikin addinin Allah afwajan kungiya jama'a to wannan ita ce Allah subhanahu wata'ala yayi ishara zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to daga cikin waɗanda suka yi wannan tattakin suka zo don annabi su karba addinin musulunci akwai waɗannan banu hanifa din kuma cikin wanda suka zo don karba addinin musulunci hadda musailamatul kazzab ɗan uwan fahimta da kyau yawwa to shi dai Musailima bayan sun zo sai aka bar shi a wajen ababan hawa shi ya gadin su kuma sauran suka karasa wajen annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi Malam Muhammad ibn Isa yace falamma aslamu yayin da suka musulunta suka karba addinin musulunci wajen annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi zakaru lahu makanahu sai suka ambatawa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi cewa suna tare da dan uwansa amma sun bar shi a wajen ababan hawan su shine mai suna kaza suka faɗi sunan sa Musailima fa qalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah inna qad khalafna sahiban lana fi rihalina wa rikabina ya rasulullah haqiqa mun bar wani ɗaya daga cikin mu ma'abocin mu wanda yake kulan mana da ababan hawan mu da kuma dabbobin mu yahfazuha lana sallallahu alaihi wasallam bimithli ma amara lilqaumi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci Musailama da irin abin da ya umarci mutane da shi yace a gaya masa menene annabin da annabi ya umarci mutane da shi ne ya ba su addinin musulunci ya sun karba to shi ma Musailama sai annabi yace shi ma a gaya masa ya karbi irin abin da mutane suka karba wa qala yace imma innahu laysa bi sharrikum makanan ai me yasa za ku bar shi a wajen ababan hawanku ba ɗaya bane wanda za a ce shi ne mafi sharrinku a wajen matsayi ai ya kamata shi ma a tore shi wannan alkhairin da kuka samu shi ma ya samu haka annabi ya faɗa to a cikin riwayar da Bukhari ya fitar a cikin sahihi nasa daga malam Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda bari ku ji yadda abin ya fara qala musailamatul kazzab ya faɗa wa mutanensa tun lokacin da suke shirye-shiryen tawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan karɓa addinin musulunci yace in ja'ala li muhammadun sallallahu alaihi wasallam al'amra min ba'dihi tabi'tuhu yace to ni fa za a tafi da ni wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace amma ni shar'i ne shine idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya al'amari a hannuna bayan sa to zan bi shi me yake nufi da al'amari shine annabta an fahimta kun ga daga nan matsalar ta fara shine abinda malami suke cewa hubbur ri'asa, san shugabanci, san jagoranci. Dan mutumin da Allah subhanahu wataala yasa ya jarrabi kansa da mugun san shugabanci, to lallai ya shiga cikin katan tarkon da wallahi fitar da shi sai an yi da gaske. Allah, san shugabanci bala'i ne, san shugabanci matsala ne a cikin mutane. Akwai mutanen da za ku ga su suna da irin wannan ɗabi'ar, duk inda suke a cikin mutane idan ba su ne jagorori ba ko su shugabanci ba za a zauna lafiya da su. An ga sun zauna lafiya, to an ɗauki wani makami an ba su, an ce shi ne shugaba ko wani sakatare ko wani trejara ko wani kaza, to shi kenan sai ya zauna lafiya. Amma wallahi in ba haka ba, in ya fara kunna muku fitana da bala'i shi kenan, ya je ya zuga wannan, ya gaya wannan kaza, haka duk sai ya lalata duk alkhairin abin, wallahi sai ya lalata shi. Akwai wanda suke da wannan mugun cuta ce, bakan cuta da take lalata mutum akan kansa, sannan kuma ta lalata al'umma. Hubbur ri'asa kenan, san jagoranci, san shugabanci. Wanda kalli yadda shugabanninmu suke, idan suna san jagoranci, suna san shugabanci, komai za su iya yi. Komai mutum zai iya, idan ya samu jagoranci ya samu shugabanci. Musalimatul kazzab, irin cutar da yake dauke da ita kenan. Shi yasa tun kama su zo zan annabi ya ga musu cewa in ja'ala li Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam al'amra min ba'dihi, in dai annabi ya sanya ni ne zan gaje shi a bayansa, in ya ba annabta ni zan dauka, to shi kenan tabi'tu sai na bi shi. Wa illa fa, idan annabi bashi bafa, to ba zai ba annabi ba. Fa aqbala ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da suka je suka gana da annabi mutanansa shi yana can, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya tashi ya tawo wajensa da shi da sahabin da ake ce masa wa ma'ahu Thabit ibn Qais ibn Shammas. Akwai sahabi mai suna Thabit ibn Qais ibn Shammas, sahabin nan da ake bada labarinsa mai murya, wanda yake da babban murya, wanda Allah madaukakin sarki saukar da ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu yaje gida ya kuya daina fitowa. To wannan sahabi shi Allah ya bashi innahu jahawariyus sawt, yana da sauti, in yi magana sai ka dauka kamar lafi ga aka sa. Allah ya saukar da aya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahabata a'malukum wa antum la tash'uruna. Kada ku sake ku daga murya tai sama, tafi karfin muryar da annabi yake faɗa. Shi kuma ya san in zai magana duk kankanta sai ta fita annabi. To shi ne hankalin sai ya tashi koma gida zauna yana ta kuka. Dawa na aka ce ai ga abin da ya faru, annabi ce a kirawo shi. Annabi ce akai baka cikin ƴan wuta. Sai kai baka tun daga nan aka mai albishi. Aka yi masa bushara. To sahabi ne mai girma mai falala. To sai annabi ya tawo wajen shi Musailima da shi da wannan sahabi suka tawo. Da annabi ya karaso wa fi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam qitatu jarida, a hannun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai yanki na zarbar dabino, ita ce aljaridatu, zarbar dabino kamar ka ce ganyen dabino, yana hannun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana rike da shi. Wa qafa ala Musailima, lokacin da annabi sai ya tsaya inda Musailima yake fi ashabihi a cikin mutanansa, fa qala sai ya ce law sa'altani hadhihi alqita'ata, kai Musailima inda zaka tambaye ni gwargwadon wannan abin da ke hannuna na zarbar dabino, dan wannan ganyen dabinon, ma a ataitukaha, bazan taba baka ita ba. Abinda annabi yake nufi shine wancan abin da yake nema cewa idan annabi ya bar duniya shine zai gaje shi. Annabi ya ce to ba wai gadan kasa ba, ba wai ka gaji annabta ba, a'a inda zaka tambaye ni gwargwadon wannan abin bishiyan da ke hannuna bazan baka shi ba. Sannan annabi ya ce masa walan ta'du amra Allahi fika, sannan ba za ka taba ƙetare umarnin abinda Allah madaukakin sarki umarni akan ka ba, abinda Allah ya kaddara akan ka ba za ka taba ƙetare shi ba. Annabi ya ci gaba da ga masa magana, hai yazo inda yake ce masa wa inni la araka allazi uritu fihi ma ra'aitu, yace kuma ina gani kai ne al'amarin ka aka nuna min shi a cikin bacci. To Malam Abdullahi dan Abbas ya tambayi sahabi Abu Hurairah, Allah ya kara masa yarda, cewa mai aka nuna manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin mafarki da annabi yake ga Musailima, cewa ya ga Musailima kamar shi ne abinda aka nuna masa a cikin mafarki. Abu Hurairah, Allah ya kara masa yarda, sai ya ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi mafarki a hannunsa akwai wasu munduwa guda biyu na zinari. An san munduwa ai ko? Me munduwa? Irin abinda mata suke sa kamar awarwaro, amma ita tana da me kauri sosai ba kamar awarwaro ba, ita yake cewa munduwa abin ado ne na mata na da. Yanzu gaskiya mata ba su amfani da shi, ana sa shi a kafa, ana sa shi a hannu. To annabi ya ce kamar na gan hannu na akwai wasu munduwa guda biyu manya sai suka min nauyi a hannu. Annabi yace tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin mafarkin sai aka min wahayi da nayi busa na busa wannan munduwar. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ina busa wannan munduwar kawai sai nayi kamar sun tashi sama. Kamar sun ba hannu na sun tashi sama. Annabi yace fa awwaltuhuma kadhibaini yakhrujani min ba'di. Sai na fassara wannan mafarkin da wasu makaryata ne guda biyu za su fito su yi da'awar annabta bayana. Ahduhuma min al-ans wal akhar min al-yamama. Ɗaya daga cikin su daga ƙabilar ans shine al-aswad al-ansi wancan da muka yi ishara zuwa gare shi. Ɗayan kuma shine wannan wanda ya fito daga yamama shine wa kenan Musailamatul Kazzab. To annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya san an gaya masa ɗaya daga cikin wanda ya sai da'awar annabta akwai Musailima. To wannan Abu Hurairah haka ya fassara Abdullahi dan Abbas wannan mafarki da annabi ya gani. Musailamatul Kazzab ɗan uwa tun bayan komawarsu gida daga wannan ganawarsu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi addinin da ya karɓa ya kafirce masa. Yayi da'awar shi annabi ne. Daman mutum ne da ya ƙware wajen bokanci, boka ne shahararre, katafaren boka ya iya bokanci. Dan galibi duk mutumin da kaga ya fito yayi wata da'awa ta ɓata to ba haka kawai ba, akwai wani abu da ya dogara da shi a bayan fage. Galibi mutum mara wayo, mutum mara fasaha, mutumin da ba shi da kuma bai fiye fitowa yayi wata da'awa kuma kaga mutane sun bi shi ba. Haka ne? Galibi za ka ga mutum yana da wani abu da mutane suke kalla su bi shi. To shi mutum ne mai dabara. Malaman tarihi suka ce kamar yadda malam Ibn al-Qayyim kawo a cikin Zadul Ma'ad cewa Musailima yana iya shiga cikin ƙwai. Sai a wajensa aka fara ganin wannan fa'idan. Akwai tsafin da ake ce masa siru takhil. Shine irin sihirin da za a yi maka ka rinka kallon abu ba a hakikanin surarsa ba. Shine irin sihirin da mutanen Annabi Musa suka yi wa mutanen Fir'auna suka yi wa Annabi Musa kenan. Yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Lokacin da suka yadda igiyoyinsu kawai sai aka surantawa Annabi Musa idan sai ga waɗannan igiyoyin kamar motsi suke. Ɗan uwa a zahiri abubuwan da mutanen Fir'auna suka yar ba macizai bane, igiyoyi ne da sanduna kawai. Amma sai Annabi Musa yadda idan sai yake gani da sauran mutanen da suke kewaye da shi sai suke gani mai macizai ne suke motsi. Me yasa? Saboda an sihirce idansu. Yukhayyalu ilayhi, kun ga takhim kenan, min sihiri annaha tas'a, kamar motsi take yi. To irin wannan sihirin ne sai ga mutum ya ce zai shiga cikin jaki, sai ka ga mutum ya je kamar ta dubura jaki ta bayan sai ya ce ya shiga cikin jaki, sai ka neme shi ka rasa. A takhil ne yanzu nan wajen in mai sihirin takhil ya zo idan ya tsubbace-tsubbacen sai abin da sai ga nan wajen kamar ya zama don ruwa ne cikin masallacin, sai ka kawai ya cika da ruwa. Kuma ƙarya ne, babu wani ruwa, kawai idanka ne yake ganin ruwan amma ba ruwa ba ne. Shi ne irin sihirin da ake tsakanin namiji da mace idan ana so a raba su, a sanya wa mace ta rinƙa ganin munin mijinta ko miji ya rinƙa ganin munin matarsa. Matarka kyakkyawa ce amma saboda an sihirce idanka sai mutum ya rinƙa ganin ta wata mummunar kama wanda ba zai iya jurewa ba. Siru takhil kenan. A zahiri mummuna ce, me yasa kake ganin ta mummuna? At-takhil kenan. To Musailima ya ƙware irin wannan sihirin, saboda haka wani lokaci sai ya kamu kamar tsuntsuwa haka, sai ya samu fifikinta sai ya yanke shi, sai kuma ya koma sai ya jona shi duk yana yi. Wannan duk sirrin takhil. Har da'awa yake wani lokaci cewa idan yana buƙata ya sha nono irin nonon dabbobi, kawai wai zai kirawo barewa ta to daga kan dutse daga cikin daji ta zo ya tatsi nononta sannan ta koma. Musailima kenan. Saboda haka matsafi ne. Shi yasa da ya dawo garin su kawai sai ya fara da annabta. Kuma shi daga cikin illarsa, shi bai ƙareta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, bai fito ya ce manzon Allah ba annabi bane. Za ku ji shi abin da shi yasa ya ribaci mutane da yawa daga cikin mutanen su sun bi shi, sun yarda shi annabi ne, da yawa sun bi shi. To Musailama bayan mutanen su sun bi shi da yawa, ya ga ya fara ƙarfi, sai ya rubuta wasiƙa ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ji ƙarfin hali? Ya sa sakataransa aka rubuta wasiƙa. Bar ku ji abin da ya ce a cikin wasiƙar. Ya ce min Musailamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Muhammadin Rasulillah. Wai wannan wasiƙa ce daga Musailama manzan Allah zuwa ga Muhammadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. yace amma ba da bayan haka fa inni qad ushriktu fil amr ma'aka yace hakika ni Musailama ina sanar da kai ya manzon Allah an sa ni in kasance abokin tarayya da kai a cikin al'amarin annabcin nan yadda aka turo ka ni ma yanzu an turo ni in zo in hadu da kai yace wa inna lana nisfal ardi mu mutanen Banu Hanifa muna da rabin ƙasa kuma kuma ku Quraisha kuna da rabin ƙasa ta mu ce mu za mu kira zuwa ga rabin da yake rabin ƙasa duk mutanen mu ne rabin ƙasa kuma kai naka ne ya Rasulullah sai ka je ka kirawo a ƙarshe sai ya ce walaysa quraishun qaumun ya'diluni sai dai Quraisha ba mutane bane masu adalci shi sai suka mamaye gaba daya ya aika wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasiƙa aka yi masa annabi ya karbo wasiƙa bayan ya shahadani anna Musailama Rasulullah yanzu kuma kun shaida Musailama manzon Allah ne suka ce kware da gaske sun yadda sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wallahi da ba dan ba a kashe dan aike ba da sai na kashe Malam Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace famabati sunnatu anna ar-rasul la yuqtal daga nan sai sunna ta gudana cewa duk dan aike idan an tura shi ya kai sako shi ba a kashe shi da annabi ya faɗi wannan shikenan sai sahabbai suka gane a'a ashe fa duk dan aike idan an turo shi zuwa ga wani sako duk laifin da aka yi a cikin sakon da aka turo shi abin ba zai shafe shi ba dan ba laifin sa bane dan aike ne ba a kashe shi wannan kaida addinin musulunci kenan yan uwa duk wanda aka turo shi a matsayin dan sako ba a kashe shi to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya rubuta masa shi ma wata wasiƙar yasa aka kai masa ga abin da annabi ya rubuta masa sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce min muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan wasiƙa ce daga manzon Allah annabi Muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi ila Musailamatul Kazzab zuwa ga Musailama makareci wannan shine asalin sa masa suna Musailamatul Kazzab annabi ne sa masa suna Kazzab ta tantan tirin makareci kenan dan Kazzab alawazi ne fa'alan ne siga ce ta mubalaga Kazzab fa'al mai yawan ƙarya makareci kenan tatacce annabi ya ce wannan wasiƙa ce daga Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare zuwa ga Musailama makareci annabi ya ce salamun ala mani taba alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a amma ba adu bayan haka fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi ka sani lalle ƙasa ta Allah ce kuma yakan gadar da ita ga wanda ya ga dama ba ya ce ƙasa rabi ta shi bace rabi ta annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan raddi annabi yake masa yace ƙasa ta Allah ce kuma Allah yana gadar da ƙasa ga wanda ya ga dama ne wal aqibatu lil muttaqina lalle kyakkyawar makoma tana ga masu tsoron Allah to wannan shine kadai abinda annabi ya rubuta masa ya tura masa wato ɗan uwa wannan gabar abinda nake so mu yi la'akari da shi shine lallai barnaci ne ba a rina barnarsa a ce ai bai isa a mai masa da martani ba bai isa ai masa raddi ba matukar aka duba aka ga yana da hadari a cikin mutane yana jan hankulan mutane yana rudar da yawa daga cikin wawaye da marasa ilimi to dole ne a fito a masa raddi ɗan uwa kun fahimta abinda nake nufi kun ga in ba haka ba yanzu Musailima ya isa annabi ya masa raddi ne amma me yasa annabi ya rubuta masa wasiƙa ya aika masa annabi ya lura da al'amarinsa saboda akwai magoya baya da ya tara shi ma akwai wanda suka yi masa biye suka dauke shi a matsayin annabin da gaske akwai wanda kuma sun dauke shi a matsayin annabi ne kawai saboda kabilanci dan tunda Musailima dan Banu Hanifa ne dan kabilar su ne to sun fifita annabin ƙarya dan kabilar Banu Hanifa sama da annabin gaskiya annabi Muhammad dan kabilar Qurayshawa sallallahu alaihi wasallam kun fahimta to saboda haka misalin da zan ba mu shine yanzu kabiya da ake tayita wanda suke da'awar qalaqatu wanda suke da'awar tatsinanci ko qur'aniyun kun ga zahiri in ka kalle su dukkanin su za ka gansu wallahi daga na farkon su zuwa na ƙarshen su jahilai ne wallahi kun ji ne maka rantsuwa jahilai ne ba su san addini ba kwata kwata ka ku ga mutum ya dau larabci yana karanta hadisi yana cewa ai a cikin Bukhari an ce kaza da kaza da kaza da kaza wallahi jahilai ne amma me yasa ake musu raddi saboda akwai masu gajeriyar fahimta akwai masu karamar kwakwalwa akwai masu daukar duk wanda yazo ya jawo magana yace Allah ya ce ko annabi ya ce kawai ya san abin da ya faɗa daidai ne kawai zai bi shi saboda akwai wanda suke sawa shakka da yawa daga cikin mutane to saboda irin waɗannan dole ne malamai su fito su yi musu raddi a nuna gazawarsu a nuna batansu a nuna kuskuren fahimtar su, a nuna abin da suke ko kadan ba addinin musulunci bane, dole ne wannan malamai su ya kada a ce ai ba su isa ba, kada a ba su isa ba kuma za su je su yaye da yawa daga cikin wanda suke kuma musulmin gaskiya ne. Ina fata an ga an fahimta yan uwa. So daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai rena musulma ba, sai da yasa aka kai masa wasiƙa wacce ta abin nan ɗinsa. Yan uwa Muslimatul Kazzab yayi kokari ya ga duk wani abin da za a ce mu'jiza ce ta manzon Allah, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, shi ma ya yi irinta. Tunda tsakaninsu da annabi babu nisa, dan yi labari annabi ya yi wata mu'jiza sai ce shi ma zai yi irinta. To kuma sai Allah maɗaukakin sarki masa abin da malamai suke cewa ihana. Ihana shine wulakantarwa, kunyatarwa. Shi yayi tofi a cikin wata rijiya da bata da kyau, rijiya ta zama to ruwan daɗi. To shi ma sai ya samu wata rijiya wacce take ita ba lalacewa ce ba, kawai sai ya tofi a cikinta. Basaka fi bi'irin fa khaba ma'uhu, kawai yayi tofi a cikin wata rijiya, kawai sai ruwan rijiya ya lalace gaba ɗaya. Shi yayi tofi ruwan rijiya ya sai ruwan rijiya kuma ya lalace gaba ɗaya, rijiya aka daina amfani da ita saboda mummunan yawu ya shiga cikinta, yawun Muslimatul Kazzab. Sannan wata rana ya alwala, tawadda'a wasaqa bi wudu'ihi nakhlan fayabisat, ya alwala ruwan alwala sai irin ai ba an ce manzon Allah ya alwala ba, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabai suna kokawa akan ruwan alwalan nasa, haka ne wasu suna shafar hannun ma wanda ya shafi ruwan dan ya shafa danshin hannun, yaji inda ruwan da ya taba jikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabarruki da shi. Wata ran yayi alwala kawai sai ya samu ragowar ruwan alwala nasa, kawai sai ya zuba a gindin wata bishiyar dabino kawai sai ta bushe, sai ta bushe gaba ɗaya, yamma da ta fara ta fasa gaba ɗaya kawai ta bushe. Masahara asal masahara asal waladaini yabruku alaihima minhum man qara'a ra'su wa minhum man lafigha lisanu, wasu yara guda biyu, yara ne ƙanana, zai samu su albarka sai ya shafi kansu. To kowa akwai irin bala'in da ya shafe shi, ɗaya daga ciki kansa sai kora ta fito, gashi bai ƙara fitowa ba tunda musulma ya shafi kansa. Wannan da Ibn Kathir ya kawo shi a cikin Al-Bidayah wan Nihaya, ya shafi kansa sai ya shafa masa albarka sai ya ɗebe masa albarka kuma sai gashinsa kora ta fito gaba ɗaya, wani gashi bai ƙara fitowa ba. Ɗayan kuma lafiya lisanu, sai harshensa ya maƙe ya daina magana. To kaga idan Allah za ka ƙara kawo ɗanka wajen wannan annabin, yana kurmtar da yara. Daga ciki da ali rajulin asabahu waja'un fi aynayhi famasahu ma fa amiya, wannan mutum yana fama da ciwon ido, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ɗaya daga cikin yaƙoƙa da ɗaya daga cikin sabai ana yaƙi an tsinke masa ido, sai jijiya ce ta rike idan. Ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, annabi ya kama idan ya yi tofi ya mai da shi, ya ce sai da ya kasance idan kamar ya faɗa yan magani sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma sai aka ce masa ga mai ciwon ido ne, sai ya yi tofi sai idan ya makance. Farshi ma ana yi masa wahayi. Daga cikin ta'addancin Musailima, lokacin da ya ga ya karɓa wajen mutanensa, sai ya halatta musu shan giya, ya halatta musu zina, ya kuma rage musu sallah. Sallah ta za guda uku kawai ake, za a yi asuba, a yi azhar, sai kuma a yi isha, sauran an yafe su. Ya rage sallah, wannan na daga cikin abubuwan da ya rinƙa ƙoƙarin kokayar Al-Qur'ani. Wannan abu ne daman da yake sananne, wa in kuntum fi rabbi mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithli, yarin kokarin kawo wani abu, wani saja'i, magana mai karewa da kalmomi iri ɗaya a matsayin Qur'ani ne. Daga cikin abubuwan da yake faɗa akwai wal mubazzirati zar'a wal hasidati hasada wal dhariyati qamha wat tahinati tahna wal khabizati khubza والفاردات فردة واللاقمات لقمة. هذا لو ما تكلم كلام هاي ناقة مكدوني دوني ما رجيت إذا أي شيء أيزوا لا أي شيء أبايا وتي ولا دوني ما رجيت إذا أي شيء إذا كوي سيدك يا أبن ذاك يا ما مرة سادي أسمع وتي ما تبغى ديزو شيء أجمع أنا ما يصير شيء النبي لي لا لا أكون إسكان إذا إسكان تي إيرون وانا أي باب شيء سام تيجي زوج كريت على القرآن ya zagi sahabban annabi ya kaza da kaza, kawai ka kalle shi. Wai wal mubazzirati zar'a, irin wazariyati zarwa falhamilati wan najmi Allah yana bude surori da rantsuwa wa shine wal mubazzirati zar'a da mata masu yin almubazzaranci na tsuro na kayan amfanin gona wal hasidati hasada da kuma masu girbi mata masu girbin kuma mata ne suke girbi wazariyati qamha da iska mai tafiyar da alkama wattahinati tahna da mata masu kaba kulli kuma yana rantsuwa da su wal khabizati khubza da mata masu gasa gurasa wassaridati saradan da mata masu yin sarid abinci ne na larabawa masu yin saridi sannan kuma da ƙarshe wallaqimati lukma da kuma masu yin loma katutuwa shine wai wannan shine irin alqur'ani wasu daga cikin malaman tarihi suka ce musallamat al-kazzab kafin ya mutu yayi kusan shekara 150 haka lokacin da aka aika annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da girman sa sosai wasu malaman kuma sun faɗi wani abu makamancin haka to musailima ya rayu yayi iya abin da zai yi a wannan yaki da zamu karanta yanzu a wannan yaki Allah subhanahu wataala ya dora musulmi akan su suka kashe shi zamu ji insha Allah ta'ala mala yace banu hanifata wa ma'rakatul yamama banu hanifa da kuma yakin yamama arsala abu bakrin khalid ibn al-walid ila al-yamamati liqital bani hanifa sayyidna bakr siddiq ya aiki khalid dan walid ila al-yamamati zuwa ga garin yamama liqital bani hanifa dan yakar banu hanifa bayan ya khalid bin walid ya dawo daga yakar qulaihatul asadi sai aka ce to ya zarce zuwa ga yamama yaje ya taimaka wani dan asali ba shi aka tura ba zamu ji wanda aka tura asali wa qad kana abu bakr arsala qabla zalika ikramata bin abi jahl wa shurahbil ibn hasana kafin khalid ibn al walid sayyidina abu bakr siddiq ya tura wadannan sahabbai guda biyu sune ikrima ibn abi jahl dan gidan abu jahl wa shurahbil ibn hasana da kuma shurahbil dan hasana asali su aka fara aikawa su tafi garin yamama dan su yaki musallamat al-kazzab to lokacin da talha a lokacin da khalid ya gama da talha sai aka tuma to sori ya je ya same su da suke kuma ya karbi komandanci to abin da ya faru kenan wa kana adadu jayshi bani hanifata 40,000 adadin rinduna ta musailama banu hanifa sun kai mutum 40,000 kaga a wancan zamani a ce maka akwai rinduna 40,000 a ba karamar rinduna bace kada ka manta lokacin da aka yaƙi Badar gaba daya mutum nawa ne aka yaƙi Badar da su 300 ne da wani abu 300 da sha wani abu lokacin da aka yaƙi Uhud gaba daya mutum 1,000 ne da dan wani abu haka lokacin da aka yaƙin Tabuka shine yaƙi da Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi na ƙarshe to shine aka fitar kusan mutum 300,000 kusan mutum 300,000 afwan ba 300,000 ba 30,000 to sun kai wajen mutum 40,000 walamma wasala khalidun lokacin da khalid dan walid ya isa zuwa ga wannan gari ja'ala ala al-muqaddimati shurahbil ibn hasana sai ya sanya wannan sahabi da annabi da sayyidina abubakar ya fara rantsawa shine shurahbil ibn hasana wa ala al-maymanati zaid ibn al-khattab a bangaren dama kuma rundunar da take bangaren dama sai sayyidina Abu Bakar Siddiq ya sanya wanda zai jagorance su shugaban su shine Zaid ibn al-Khattab wannan Zaid ibn al-Khattab din yayin sayyidina Umar ne wannan sayyidina Umar ne Allah kara masa yarda wa ala al-maisarati bangaren hagu kuma sai aka sanya Abu Zaifa shine Abu Zaifa shi wannan Abu Zaifa din shine ake ce masa Salim Maula Abu Zaifa Salim Maula Abu Zaifa shi ɗaya ne daga cikin makaranta al-Qur'ani al-Ramma ne gangaran sosai yana ɗaya daga cikin mutane guda huɗu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su lasisin cewa ka je ka koyi alqur'ani a wajensu yace khudhul qur'ana min arba'ati ku koyi alqur'ani daga mutum huɗu Abdullah ibn Mas'ud Mu'adh ibn Jabal Ubay ibn Ka'b sai Salim Maula Abu Hudayfa Maula Abi Hudayfa wannan annabi ya ba su lasisi in ka koyi alqur'ani daga wajensu to kamar ka koya daga manzon Allah ne ira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ba su lasisi shi ko da Abdullahi dan Mas'ud annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa wanda yake so ya koyi alqur'ani ghadban kama unzil danyansa madarasa tatacensa kamar yadda aka saukar da shi falyaqra bi qira'ati ibn umm maktub ibn umm abd yayi karatu da irin karatin da abdullahi dan abbas yake shine ibn umm abd ana kiransa da wannan suna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya amince da su to wannan salim din na daga cikin sa sai sayyidina abubakar ko kuma sayyidina khalid dan walid sai sanya shi a bangaren hagu wato annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai wani salo na yaki da yake yi shine sukan kasa runduna gida biyar akwai muqaddima akwai janahan akwai mu'akhira sannan akwai saqa nawa kenan biyar ita muqaddima ita ce a gaba runduna ce a sa mutane haka suna fuskantar abokan gaba sannan akwai janahan dama da hagu za a shirye wasu kuma su kuma a haka a tsaye hannun dama da hannun hagu sannan akwai mu'akhira baya za su sauka kamar yadda wa'ansu na gaban su kai ina fata an gane sannan akwai saka ita ce kuma ta a baya take koro su take lura da su sai wa'ira da aminci tsara tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam larabawa da ba su da wani tsari irin yaki sai da manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam annabi ya fito da salo na yaki wanda da an fara nan da nan sai ga abokan gaba sun gaji sai ga an karya su an ci nasara a kansu to kowace runduna kowanne bangare ana sa a cewa na kai ne shugaban su dukkanin mutanen da suke karkashin sa ba za su wanta sarrafi ba sai da izinin sa ba za su wani abu sai ya ce ayi wa taqaddama al muslimun hatta nazala bihim khalid ala kasibin yushrifu ala al yamama saboda haka musulmi suka tafi suka yi gaba suka nufi garin yamama hatta nazala bihim khalid ala kasibin yushrifu ala al yamama har khalid dan walid Allah kara masa yarda ya sauka da sauran sahabbai a wani tidin ƙasa ko tidin yashi wanda yake iya hango garin yamama din shine yushrifu ala al-yamama ay yattaliu ala al-yamama yana iya hangen garin yamama wanda wani shima wani salo ne na yaki shima ma'ana wani tudu ne wanda ana iya hangen cikin garin yamama din kai wasu da komo wasu duk ana kallo saboda ka sai sauka da su anan fadaraba bihi askarahu sai kafa rundunar sa anan sai kafa rundunar yakin sa a wannan wajen warayatul muhajirin ma salimin maula abi hudhaifa to a lokacin tutar masu hijira tana hannun wannan alaramman salim maula abu hudhaifa Allah ya kara masa yarda warayatul ansari ma sabit ibn qais tutar mutanen madina ita kuma tana hannun sabit ibn qais ibn shammas واشتد القتال saboda haka an kaure yanzu ka dauka cewa an kaure tunda mallan gutsuro mana yake ko takaito mana yake ba gaba ɗaya yakin yake kawo mana ba saboda haka ka dauka yanzu abin da ya faru yanzu an zo an hada an fara yaki shine واشتد القتال dan ƴan uwa ku sani cewa kun ga wannan ma'arakatul yamama din tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara yaki zuwa lokacin ba taba wani yaki mai bala'i irin sa ba yaki mai tsanani irin sa mutane ne gwaraza masu matukar tirjiya da taurin kai mutanen musulma sun bada wahala kwarai da gaske shi yasa lokacin da labari ya iso sayyidina Abubakar Siddiq cewa gashi tamfa an ci nasara akan musulma an kashe shi nan take sayyidina Abubakar Siddiq ya fadi sujudu shukr saboda jin dadi an sha wahala kwarai da gaske a yaki yace washtadda liqadamaihi fil ardi ila an safi saqaihi har sai da ya kasance Sabit ibn Qais da ya ga yaki kawai sai ya samu daidai inda kafarsa take sai ya kara mai guda biyu zuwa rabin korinsa kawai sai ya shiga ciki sai ya binne kafarsa me wannan yake nuna maka ba gudu kai bazan fama kenan Allah kara mu sirda rami kawai ya haka ya shiga ciki kawai ya binne kafafuwansa kaga duk bala'in da za a yi sai dai aikin a haka mallan yace ila an safi saqaihi zuwa ga rabin kaurin sa ba'da ma tahannata wa takaffana bayan ya sanya turari ya salin kafani a jikin sa yayi shirin me kenan ai shirin mutuwa falam yazal sabitan bai gushi ba yana tabbace yana kafe yana gabzawa da abokan gaba hatta kutila har aka kashe shi a wannan yakin yayi shahada ba samu wani yaki da aka shi sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba kamar wannan yaki sabai da yawa sun kwanta da kuma musamman makarantar alqurani hafizai an kashe hafizai sosai a wannan yakin shine dalilin ai da bayan wannan yakin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda ya ba sayyidina abubakar siddiq shawara lalle fa ya kamata a hada alqurani wannan shine dalilin da yasa aka fara hada alqurani hadawa irin ta lokacin sayyidina abubakar siddiq ba irin ta lokacin sayyidina usman ba an gane insha Allah ta'ala zamu zo mu bayanin yadda abin ya kasance in Allah yarda saboda haka aka kashe shi wa qala ba'dul muhajirin li salim maula abi hudhaifa wasu daga cikin mutanen masu hijira sai suka ce da nasu komandan wanda yake rike da tutar mutanen masu hijira sai suka ce da shi shine salim maula abu hudhaifa atakhsha an tuta min qibalika shin kana tsoron a karya mani a zo mana ta bangaranka ta inda kake jagoranci ya kasance an karya musulmi ta wannan bangaren kana tsoron haka ne faqala sai salim yace bi ishamin alqur'ani ana idin in ku haka ne tir da muhaddisin alqur'ani irina ya kasance ina tsoron mutuwa ko ina tsoron a zakke min ko ina tsoron a karya mu ta inda nake yace to inda haka ne tir da muhaddisin alqur'ani me dauke da alqur'ani irina ashe yan uwa kun ga duk wanda ya yadda cewa alqur'ani nauyi ne akan sa kenan ku hadda alqur'ani ba ta nuna cewa morewa ba ta nuna cewa kawai zaka je ka zauna kai titlawa ba ta nuna cewa zaka je duk azumi ka rinka tahajjudi da alqur'anin ka ba wannan ita ce da alqur'ani ba an fahimta wallahi hadda alqur'ani ka sha bamban da sauran mutane ko shakka babu annabi tsira da amince ayata bata a gareshi yace ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatu mabuta alqur'ani mahaddata alqur'ani sune iyalan Allah idan Allah yana madaukakin sarki yana da iyalai yana da iyalai to sune kuma khassatahu ke bantattu daga cikin su a shiga ga karamin aiki bane duk lokacin da aka ce ka haddata alqur'ani to ka dauka daban kake da sauran mutane abinda nake nufi daban shine wajen kiyaye abinda alqur'anin yace kai wajen kiyaye abinda alqur'anin yace kada kai kai kamata ka kasance ka fi kowa taka tsantsan a wannan bangaren ina fata an fahimta yan uwa kun ji wannan alaran ma ne daga cikin alaran momi ake gaya masa cewa kana tsoron a karya mu ne ta inda kake ta inda aka saka jagoranci ce inda haka ne tir da madatan alqur'ani irina in haddata alqur'ani kuma an gudu a wajen yaki in bari a karya mu ta bangare ne ce tir da madatan alqur'ani irina Allah ya samu dace wa hamala Khalid ibn al-Walid hatta jawazahum thumma raja'a thumma waqafa bayna as-saffayn Khalid ibn al-Walid da ya ga yaki yayi yaki maza ne kawai suke zuba kawai sai zaba takobin sa kawai sai ya shiga shine wa hamal Khalid ibn al-Walid sai Khalid ibn al-Walid sai kai dauki hatta jawazum har sai da ya tsarga sai ya shiga ya wuce su wato da Khalid ya zale takobin sa ya shiga cikin masharkan shi kadai yana kai sara yana kai suka ya shiga cikin su tun daga farkon sai da ya je karshen su shine hatta jawazum an fahimta jarumi kenan ai duniyar musulunci bata taba kiyaye wani jarumi irin Khalid ibn Walid sai da ya je karshen sai ya tsarga sun maraja sannan kuma ya ƙara dako takobin sai ya dawo a haka yana kai sara da suka ko mutum ɗaya bai same shi ba ya kuma dawo sun ma waqafa bayna saffain sannan ya zo ya kuma tsaya tsakanin sahun musulmi da kuma sahun su mutanen Banu Hanifa yana kallon su a tsakiya wada'a ila albirad ya kira ya ce akwai wanda zai fito mai gaba daga bayan shi al-mubaraza kenan ko one on one kenan mutum ɗaiɗe ka fito na fito akwai wanda zai fito waja'ala la yabruzu ilayhi ahadun illa qatalahu sai dai kasance babu wanda ga cikin mutanen Banu Hanifa da zai fito Khalid sai Khalid ya gama da shi nan take duk wanda ya fito sai ya kashe shi duk wanda ya fito haka ya rinkai talu lokacin da yaki yayi yaki gumurzu yayi gumurzu tsanani yayi tsanani ميز خالد المهاجرين من الانصار من الاعراب سي خالد ان ولي سي ربا جندنا جدا uku sai ce duk muhajirai sware guri guda duk mutanen madina sware guri guda duk wanda suka zo daga kauyuka suka zo kawo musulmi dauki su ma sware guda kowanne suka ware waja'ala kullu qabilatin tahta rayatin hatta ya'rifa an-nasu min ayna yu'tawna kowace kabila mutanen makka ko in ce mutanen masu hijira sai Khalid ya sanya ɗaya daga cikin sai ya ce kai ne komandan su kai ne jagoran su hakanan al-ansar shi ma ya bawa ɗaya daga cikin su tuta shine jagoran su mutanen kauyuka da suka shigo su mu aka wakilta jagora a cikin su hatta ya'rifan nasu an yi haka ne yayi wannan dabara ne har mutane su gane su san cewa min aina yu'tauna ta ina za a zo musulmi a kariyar su shin ta bangaren muhajirai a kariyar musulmi shin ta bangaren mutanen Madina ne ko kuma ta bangaren mutanen ƙauye ne kun san kowa ba zai bari ame ba a kariyar sa bangaren sa ai kun fahimci dabara ko yawwa wasabara almuslimuna sabaran lam yu'had mithluhu Allah ya ce musulmi suka yi haƙuri irin haƙurin da ba a taɓa kiyayo sun yi irinsa a wani yaƙi ba an gwabza an buga an yi yaƙi an daɗe ana yi an zubar da maza walam yazalu yataqaddamuna ila nuhuri aduwihim duk da haka musulmi ba su gushe ba suna kai ɗauki suna yin gaba ila nuhuri aduwihim zuwa ga ƙirjin abokan gabansu zuwa ga gaban abokan gabansu an nuhur ana wajen jami'i ne na annahru shine kirji shine idan an sa sarka inda take sakowa ko an sirrata gidan takobi inda yake sakowa na suke ta masa annahar shine annahar to ma'ana kamar ka ce suna tinkarar abokan gaban su hatta fataha Allahu alaihim har sai da Allah madaukakin sarki yayi musu budi ya ba musulmi nasara akan kafirai wa wallal kuffaru al-adabara mutanen musulma gaba ɗayan su suka juya da gudu suka koma cikin gari daman yakin ba a cikin garin yamma mu aka yi shi ba kamar da kuka ga Khalid aina aka ce ya kafa rundunar sa ba a cikin wani yashi ba yana kallon garin yamma kun ga shi ba a cikin garin aka yi ba a bayan gari ne saboda haka sai dai kasance sun juya sun fita da gudu sun koma cikin gari hatta dakhalu suka shiga wata lambu ko wata gona da ake ce mata hadiqatul maut gonar mutuwa nan suka shiga suna shiga wa aghlaqat banu hanifata alhadiqata alaihim wa ahata bihim as-sahaba suna shiga sai suka jawo kofa ko kyauri sai suka rufe wannan lambun sai kasance iya su kadai ne a ciki musulmi kuma sai suka zagaye lambun gaba daya suka yi masa kawanya ba shige ba fitakin wa qala al-bara ibn malik sai wani sahabi mai suna bara dan malik Allah ya kara masa yarda sai ya ce يا معشر المسلمين يا كتار المسلمين القوني عليهم في الحديقة كي تالن تالن كنت أقول لكم تلا نتكين قونا أن نجيب بودي مكو قفنا كنت جنة أقول نبا يوم واجيكو لانت كيف يكينا نقل وانا براو دم مالك دن وانا أنس دم مالك ني أورس أو أبنس دي وانا أنس دم مالك ني شما تنجي دن أم سليم ني mutum ne da ana fadar jarumtarsa ana fadan gwarzantakarsa ya kasance daga cikin malaman da suke daga cikin wanda malami suke irga shi a matsayin mujabud da'wa wanda inda yayi addu'a sai Allah ya karba shi daga cikin falalan sama ƴan uwa shine idan ana yaki musulmi sai suka yaki cinyo sai suka lai sai to kai yanzu bara ufa aiki yazo kanka sai kuma na addu'a Allah ya ba mu nasara sai addu'a ce to ya ubangiji lama aqsimu bika lama manahtana aktafahu ina rantsuwa da kai ya ubangiji Allah ka dora mu akan su Allah ka ba mu nasara akan su yana fada kuma shikene sai Allah ba su nasara shi sai wasu malaman suke cewa hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa ruba ash'at aghbar matku'un 'anil abwab law aqsama ala allahi la abarahu akace da shi ake akwai wasu mutanen da ake rena su ash'asa aghbara sun yi baki kirin sun yi kura sun yi bududu wanda idan ana wani occasion suka jojan ma koras za a ba mu a bar su shiga inda ake ba manyan mutane suna ciki su shiga ba su shiga ba sai Allah sai annabi ce kaga irin wadannan law aqsama ala allahi inda zai wa Allah rantsuwa ya ciwo Allah albashi la abarahu wallahi sai Allah barantar da shi inda zai ce wallahi sai an yi abu kaza Allah ba zai kunya tashi ba sai an yi to shi wannan yana daya daga cikin su sai kuma sai kai mana rantsuwa Allah ya ba mu nasara yayin mun gaji saboda ka sai rantsuwa in yi rantsuwa kuma sai Allah ya ba su nasara lokacin da yayi wannan abin da ya shiga cikin su da ya fito saran da aka samu a jikin sa ya kai sara 80 da wani abu shi kadai shi sa Khalid sai da ya wata guda yana jinyar sa a wajen wata guda yana jinyar sa kama a koma kuma cikin garin Madina bawan Allah ne nagari kwarai da gaske to sai ya ce ku cilla ni ciki fahtamaluhu فوق الحجف وهي التروس sai suka dauke shi akan garkuwa ita ce at-turus suka dora shi akai thumma rafa'u at-turusa bir-rimah sai suka daga ita garkuwa da abinnan din su mashin su ar-rimah shine mashi mai tsayi eh ba kibiya ba mashi mai tsayi wanda ake rikewa shine ar-rimah so haka sai suka dauke shi akai ma'ana da suka dora shi akan garkuwar sai suka wanne ya kama nan suka daga shi da mashi mashi yana da tsayi ko sai da ya kai wajen katangar sai suka cilla shi haka sai ya fada mutanen musulma da yawan su shi kuma yana ciki shi kadai subhanallahi dan uwa wannan gabar ne wasu daga cikin malamai suke ganin cewa ya halatta ayi kunar bakin wake idan shar'in da aka yi ta ya cika ai dan mun san kunar bakin wake ko kunar bakin wake shine mutum ya shiga cikin abokan gaba ta yadda zai iya mutuwa ya riga ya sani to amma malamai sun yi bayani akan irin kunar bakin waken da ake yi yanzu ba ita ce shari'a ta halatta ba kunar bakin wake da shari'a ta halatta ita ce kunar bakin waken da akwai possibility din zaka iya rayuwa alal akalla kamar 40% ko 50% ko wani abu haka amma yanzu misali duk mutumin da ya sa bomb a jikin sa ya shiga cikin abokan gaba wannan zai rayu ba zai rayu ba kwata-kwata ba zai rayu ba amma shi wannan yadda aka cilla shi zai iya fitowa in Allah ya kaddara kamar yadda gashi ya fito kuma to malam Uthaymeen da ya dogon bayani a cikin sharhi na Riyadus Salihin cewa idan akwai shar'an da mutum ya cika ne kunar bakin wake babu laifi in abbabi yadda za a yi sai wannan ba wata hanya to yace babu matsala da wannan hadisin suka kafa hujja bayan sun tillashi ciki hatta alqahu alaihim min fawqi suwariha hatta fatahu bai gushe ba yana yakan su yana yiwa kusa da kofa yana yakan su yana yiwa kusa da kofa hatta fataha sai da bude kofar har sai da samu dama ya bude mutane suka shigo wada khalal muslimuna alhadiqata min hitaniha wa abwabiha mutane musulmi suka rinka shiga cikin wannan gona ta katangar gonar da kuma kofar gonar suka rinka shiga tunda yanzu an bude yaqtuluna man fiha min almurtaddin min ahli al-yamama suka rinka kashe duk wanda suka samu a ciki daga cikin wadanda suka yi ridda daga cikin mutanen yamama hatta khalasu ila musailama har sai da suka isa zuwa ga inda musailama yake aka je wajen sa kenan kaga inda aka je wajen komanda na karshe ai shikenan ya kare shi eh cinye a karshe fa taqaddama ilayhi wahshi ibn harbin farabahu bi harabatihi fa asabahu fa qatalahu sahabin da ake ce masa wahshi ibn harb sai kai dauki inda musailima yake saboda kai je jefe shi da mashin sa kuma ya kashe shi ai mun san wane ne wahshi ko waye wahshi bin harb wa zai itna shi eh wane ne wahshi na'am huwa alladhi qatala hamza shine kashe sayyidina hamza Allah ya kara masa yarda shine to a kasa mala yasa lamba yace wa kana wahshun yaqulu shi wannan washi din yana cewa qataltu khayran nas fil jahiliya wa sharran nas fil islam yace na kashe mafi alkhairin mutane a lokacin jahiliya lokacin jahiliya da yake nufi bai shiga musulunci ba kenan wa sharra na kuma kashe mafi sharrin mutane fil islam bayan na shiga cikin musulunci wa yake nufi da sharrin mutane musulma shi washi bin harb shine ya kashe sayyidina hamza ibn abdul muttalib radiyallahu anhu ya kuma kashe sayyidina hamza ne da umarnin wa hindu haka da haka ake cewa wannan kisa bata inganta ba wanda suke so su zagi banu mai su suke kawo wannan kisa gali bata inganta ba akwai ta amma bata inganta ba wanda yasa wahshi ya kashe sayyidina hamza shine jubair ibn mut'im lokacin bai musulunta ba dan asali shi wahshi barak bawan jubair dan mut'im ne shi kuma jubair dan mut'im sayyidina hamza Allah kara masa yarda ya kashe yayansa ya kashe dan uwansa ina fata fahimta a yakin badar to abin yayi masa zafi ina fata an gane shi kuma a lokacin duk wani bawa mafi girman abin da zaka masa shine yanci so laka shi da yazo yakin uhudu ba ma ta yakin yake ba kawai shi hamza yake nema aina hamza ta ka nuna masa shi yana ciki yana yaki ya daidaice shi ya cilla masa mashi ya kashe shi bayan ya kashe shi ne kuma wanda suke jin haushin suka zo suka daddatsa jikinsa amma ba wai ya kashe shi bane da umarnin Hindu. Wannan isa bata inganta ba. Ina fata an fahimta yawa. Saboda haka Wahsh bin Harb daga baya musulunta. Ya musulunta kuma har yazo zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ganshi a cikin tawagan mutane. Annabi ya ce Wahsh kai ne? Ya ce ni ne ya Rasulullah. Annabi ya ce da Allah ka dan buye daga gare ni. Ya ce ka dan ba da iska ka dan dauke kafa na daina ganin ka. Saboda haka sai dan yi nisa. Annabi ya gane saboda wannan susar wannan kaikayen na kashe masa wafasa tana nan har yanzu. Saboda haka in aka yi wa mutum abu ba lalle ne a ce wai dole abinda ake nema shi in aka maka abu ka yafe. Amma a ce wai ka manta gaba ɗaya ba lalle bane ka iya mantawa. Akwai abinda in an maka wallahi ba ka iya manta shi ba kai kanka ka sani. Akwai abinda za ka iya tunawa tun kana ƙarami aka maka shi har yanzu shekara ka za ba ka manta shi. Amma dai abinda ba a so shi ne kada ka yafewa. To wannan shine sai a ce ka kullace kai kullace abinda ba a so kin amma ka yafe kada ka manta wannan babu laifi Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda ka Wahshi shine ya kashe Muslimatul Kazzab wa kana jumlatu man qutila qariban min 10,000 wanda aka kashe a wannan yakin gaba ɗaya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi sun kai mutum 10,000 kun ga an zubar da mutane da yawa wa qutila min almuslimina 600 amma a cikin musulmi kawai wanda aka iya kashewa sune mutum 600 walaja albaquna ila alqalati fasalahum khalid wa da'ahum ila alislam lokacin da suka ga an cin musu sauran da suka rage sai suka kare ciki suka gudu suka shiga ganuwa suka buya to sai Khalid dan Walid da ya ga yanayin musulmi a lokacin akwai gajiya akwai kaza tunda kuma an riga an cin musu an kashe jagoran su ba shikenan ba fasalahum ko sai yace to ku fito kowa ya fito fa da da'am ila alislam ya kira yace duk ku zo karba dinin musulunci kowa ya tsira da ransa fa aslamu an akhirihim kama abin da ake so an ci riba wa kana qad subiya minhum man adrakahu qabla ad-dukhuli ila al-hisn sai kasance an riba ce duk wanda aka samu kafin ya shiga cikin wannan ganuwar kafin mutun ya kai ga ganuwar ne sai aka same shi to shi bai shiga cikin sulu ba shi an kama shi sai an riba ce shi ya zama bawa kenan ko mace ko namiji to aka an samu su daga cikin Banu Hanifa wanda suke bayi ne wa minhumul mar'atu allati tasarra biha Ali ibn Abi Talib daga cikin wanda aka riba ce a matsayin ribatattu akwai matan nan da sayyidina Ali dan Abi Talib yayi sadaka da ita fa anjabat lahu Muhammadan alladhi yuqalu lahu Muhammad ibn al-Hanafiya wanda wannan matar ta haifa sayyidina Ali da ake ce masa Muhammad ibn al-Hanafiya shi wannan Muhammad ibn al-Hanafiya din kanin Hassan da Usaini ne sai dai babar su ba ɗaya ba babar su sayyidina Hassan da Usaini Fatima ce babar Muhammad kuma ita cewa wannan mata mai suna gashi nan mallaya faɗi sunanta a ƙasa sunanta Khawla bint Ja'far ibn Qais yar kabilar su Musailamah al-Kazzab shi sai ake ce masa Muhammad ibn al-Hanafiya Muhammad dan Hanafiya wace ce Hanafiya din babar sa ana jingina shi ga babarsa shi amma sunansa Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib amma an ka faɗa kama gaskiya galibi a tarihance ba za a gane ba an fi sanarsa da Muhammad ibn al-Hanafiya ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai yana da ilimi ƙwarai da gaske da tsoron Allah mutumin kirki ne ƙwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya masa rahama to wannan shine ƙarshen abin da ya kare tsakanin Khalid ibn al-Walid da sauran sahabbai da kuma Musailamah al-Kazzab kun ji yadda ƙarshen Musailamah ya kasance yayi da war annabta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi masa gargadi bai yadda ba ƙarshe an gama da shi ta hanyar da take ba mai kyau ba to wannan shine dukkanin sakamakon mutumin da zai bijirewa Allah da manzansa wannan shine ƙarshen sa kuma insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kama sai mu tashi riddatu ahlil bahrai ridda da mutanen bahrai suka yi Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi ko sun tabbata harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum